yayin da aka kammala babban zaben fitar da gwani na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, wasu daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na ci gaba da tsokaci kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu na lashe zaben fitar da gwani wanda aka gudanar a birnin Port Harcourt a ƙarshen mako. Alhaji Attahiru Bafarawa, tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma wanda ya fafata da Atiku din a wurin takara, yace:
"Gaskiya sai in ce na gode ma Allah alhamdulillah ga irin wannan suka muku da aka samu. Dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah. Saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an ci wannan tuta kuma ne mishi murna muka mai da mun karɓi waliza mu. Ko ni dai na san ba shi goyon bayana ya kasance jami'in da ta samu nasara. Sai goyon bayan da ake rima ba mu take mu ce goyon bayan muna neman goyon bayan ƴan ƙasa ma jama'an Najeriya kawai su ba mu goyon baya a samu su wannan nasara. Ya samu wannan sai kuma zan wannan Najeriya gare mu. An shi zabe kuma shikenan kuma zan ba da goyon baya."
Misali akari halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta PDP da dama ana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu, kuma ga abin da suke cewa:
"It's okay. Atiku is the winner. I'm so happy."
Wannan yana cewa ne yayi daidai, ina cike da farin ciki game da nasarar da Allah ya ba tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP. Shi kuwa wannan yace:
"My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election."
Yana cewa ne sunana Promise Isaac ne, dan jam'iyyar PDP ne. "Ina murna da nasarar da Atiku ya samu. Ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai, don an mai da mu saniyar ware."
"And we believe and we know that in 2019 you will help to develop a Niger Delta."
Shi kuwa wannan yace:
"Actually, I'm a PDP member. I'm not so happy. My candidate lost."
Yana cewa ne gaskiya ba ni cike da wani farin ciki domin gwani na bai samu nasara ba a wannan zabe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP, amma dai zamu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayan ta. Shi kuwa wannan yace:
"My name is Honorable Ibrahim Abubakar. It is a great victory God have given Atiku."
Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana dake jihar Nasarawa, yace wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar. Zamu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate ga abin da wasu ƴan jam'iyyar ta PDP ke cewa.
"To sunana dai Jamilu Sulaiman. To nasarar da Atiku ya samu dai ba abin da zamu ce sai mu ce alhamdulillah, tunda namu bai samu ba, amma mun fi so a ce konkosa shi ya samu. Siyasansa ba da kuɗi bane, yana siyasa ne na soyayya, don mun san ba ai amfani da kuɗi ba, mun san jama'a in dai an bar jama'a su yi zabe na son ra'ayinsu ba a nuna musu kuɗi ba, mun san ba za a iya kada gwaninmu ba.
To yau a zo a ce za a yi zabe, to dole akwai abubuwan da suka faru wanda ba da ka'ida ba. In ba magana amfani da kuɗi ba, babu yadda za a ce kunkusa da sila lami ɗo kuma a tafi a kan haka. Ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ne ya kawo wannan matsala."
Da ƙarshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar zai kara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a zaben 2019. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.